it's real. I'm on trial and I'm here in your prison, like a coin in your maze. I've been dented and spent with high treason or without reason. And through a glass eye, your throne is a one. Take me to the pilot, lead me to his chamber. Take me to the pilot, I am but a stranger. Take me to the pilot, lead me to his chamber. Take me to the pilot, I am but a stranger. Na na na, na na na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na. Oh yeah. Well, I know he's not old, and I'm tall. Yes, I'm tall. Just can't tell. And through a glass eye, your phone is the one danger zone. Take me to the pilot for control. You got to take me to the pilot of your soul. Hey, take me to the pilot, lead me to a chamber. Take me to the pilot, I am but a stranger. Take me to the pilot, lead me to a chamber. Na na na. Da 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 da